yau a can kasar Ingila za a dawo fafatawa a fagen wasan Championship wato gasar kasa da Premier League shekara 2018 zuwa 2019 inda kungiyoyi 20 za su ke tare ne domin neman tikitin zuwa gasar Premier League na shekara mai zuwa. A yau din kungiyar kwallon kafa ta Reading dai za su fara a ne da kungiyar kwallon kafa ta Derby County da misalin karfe 8 na yamma a gogon Nigeria Niger kamar da kasar Chad. Bristol North End kwara ta fata da Queen's Park Rangers a gogon. Har ila yau a gogon Wigan suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Sheffield United. Sheffield Wednesday sai kungiyar kwallon kafa ta West Bromwich za su fata da Bolton Albion. Yayin da kungiyar kwallon kafa ta Millwall kwara ta kawo ko ce Middlesbrough. Ipswich Town a gida suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Blackburn Rovers sai kungiyar kwallon kafa ta Brentford suna fata tare da kungiyar kwallon kafa ta Redemption United. Kungiyar kwallon kafa ta Birmingham City za su fata da kungiyar kwallon kafa ta Norwich City. Yayin da kungiyar kwallon kafa ta Bristol City za su fata da kungiyar kwallon kafa ta Nottingham Forest. Sheffield United kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta Swansea City ne wanda a shekarar da ta gabata suka dawo a wasan kafa da Premier League. Idan muka leka bangaren sai da tsarin wasan kwallon kafa ta duniya kuwa dan wasan kungiyar kwallon kafa ta PSG Radio ne shi kuma 23 da haihuwa zai iya barin kungiyar ta Faransan Germany dan da karin da gasar League One na kasar Faransa suka so dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Ngola Kanté da shi kuma 27 da haihuwa. Kocin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Sare ya shirya domin tattaunawa da dan wasan Brazil Willian da shi kuma 29 da haihuwa yayin da Real Madrid da Manchester United da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona suka nuna sha'awar su na ganin sun sai dan wasan. Har ila yau idan muka lega kungiyar Manchester United ko Manchester United tana cika cin wata yarjejeniya da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Barcelona mai suna Yerimina dan shekaru 23 da haihuwa kan dawowar sa kungiya. Ni kuwa kwallon kafa ta Newcastle tana sha'awar ganin tasiro dan wasan bayan su gefe hagun da kungiyar kwallon kafa ta PSG mai suna Stoke dan shekaru 19 da haihuwa wanda yake cikin tawagar dan wasan yan kafa ta shekara 20 na kasar Faransa. Har ila yau a kungiyar ta Manchester United tana duba yiwuwar da yan dan wasan gaban ta wato ta sanya shi cikin wani ciniki da za ta yi da kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich don dauko dan wasan gaban Bayern Munich Robert Lewandowski a kasar Poland mai shekaru 28. Dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Serbia na mai suna Milinkovic Savic zai iya ci gaba da zama a kungiyar sa ta Lazio a wannan kakar wasan. Ana alaka ta dan wasan mai shekaru 23 da haihuwa da komawa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Chelsea a wannan lokacin bazara. Iya abu da ya sauka kenan daga nan dandalin BOA. Huta lafiya.